This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da safiyar yau Lahadi 29 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe mutane 17 ciki har da mata 15 a wasu harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi sau biyu kusa da juna a wani gari da ke can karkara a Afirka ta Kudu, a cewar yan sanda jiya Asabar. An shirya farautu waɗanda suka aikata, a cewar jami'ar magana da yawun rundunar yan sanda ta ƙasa Brigadier Atlanta Mathi a wani bayani. Waɗanda abin ya rutsa da su sun hada da mata 15 da maza 2 a cewar ta. Akwai kuma wani cikin mawuyacin hali a asibiti. Harbe-harben sun auku ne da daren ranar Juma'a a garin Lusikisiki da ke gabashin lardin Cape Kudu maso gabashin Afirka ta Kudu. Wani hoton bidiyo da yan sanda suka fitar na nuna cewa harbe-harben biyu sun auku ne a wasu gidaje biyu da ke unguwa guda mai dauke da tarin iyalai a bayan gari. Bangarorin da ke gwabzawa da juna a Sudan na amfani da fadi a matsayin wani makamin yaƙi, kuma yawan kuntata ma wani jinsi ya rubanyu fiye da har sau biyu tun bayan da tashin hankalin ya barke a watan Afrilun shekara ta 2023, bisa ga bayanin UN Women, wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kare muradun mata. Ana amfani da fadi a matsayin makamin yaƙi a ilahirin wannan yaƙin, a cewar Hodan Addu, Daraktar cibiyar UN Women a yankunan gabashi da kuma kudancin Afirka shekaran jiya Juma'a. Wannan tashin hankalin da ake ci gaba da yi ya dada munin irin matsalolin da mata da ƴan mata kan fuskanta a Sudan, inda ake samun karuwar rahotannin aikata fade mai nasaba da wannan rikicin da zaluntar wani jinsi, musamman ma a jihohin Khartoum da Al Jazeera da Darfur da kuma Kordofan, a bayanin da ta yi ta kafar bidiyo daga Sudan ta Kudu. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi gargaɗi jiya Asabar kan illar faɗaɗuwar yaƙin Ukraine, yayin da ita kuma Ukraine ke zargin China da taimaka ma Rasha a wannan yaƙin. Ukraine ta sha shiriritar da kiraye-kirayen China na a zauna kan teburin shawara don warware wannan tashin hankalin. To amma Wang ya jaddada tayin China na taimakawa wajen shiga tsakani don kawo ƙarshen yaƙin. Abu mafi muhimmanci shine a yi alkawarin ba za a faɗaɗa fagen dagar ba, ba za a yada yakin ba, kuma babu wani bangare da zai takali ɗayan. Sannan a tashi haikan wajen sassauta al'amarin cikin sauri, abinda ya gaya ma babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kenan. Kafafen yada labaran Lebanon sun bada rahoton cewa kungiyar Hezbollah ta nada mataimakin shugabanta Sheikh Na'im Qassem a matsayin wanda zai gaji Hassan Nasrallah, wanda ya mutu a wani lugudan bama-bamai da jiragen yakin Isra'ila suka yi a kan hedkwatar kungiyar da ke bayan gari a kudancin Beirut ranar Juma'a. Rundunar dogarawan juyin juya halin Iran ma ta gaya ma kafafen labaran Iran cewa mataimakin kwamandan dakarun Qats Abbas Nilo Foroshan ya mutu tare da Nasrallah da wasu manyan kwamandojin Hezbollah, ciki har da kwararre kan harkar roka Ali Karaki, a wannan harin bam da Isra'ila ta kai ranar Juma'a. Kafafen yada labaran Iran sun ce an kai babban shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei wani wuri mafi matakan tsaro, saboda fargabar cewa shi ma Isra'ila za ta auna shi da hari. Isra'ila ta kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a watan Agusta. Wani dan jarida a Lebanon mai suna Marwan Amin ya gaya ma kafafen labaran Larabawa cewa yan labanan da dama na fatan kakakin majalisar dokokin kasar wanda dan shi'a ne zai dau wani mataki a siyasance dan samu mafita
kullu anna mana tamannahu al'am bi an yubadir rais majlis an-nawab nabih barri
yace a wannan lokaci hanya mafi inganci ta kawo ƙarshen rikici da Isra'ila ita ce kakakin majalisar dokoki Nabi Barri wanda dan shi'a ne ya gabatar da wata shawarar hakan tunda ya fi shugabannin addinan sauran bangarorin tasiri a ƙasar a ƙarshe sojojin Rasha sun kai hari kan wata cibiyar lafiya a garin Sami da ke arewa maso gabashin Ukraine da safiyar jiya Asabar sannan suka sake kai hari a daidai lokacin da ake kwasar jama'a inda suka kashe mutane tara a cewar jami'an gwamnatin Ukraine jami'an Ukraine sun ce lokacin da aka kai harin akwai majinyata 86 da ma'aikatan jinya 38 a sashen asibitin cibiyar daga bisani dai hukumar kai daukin gaggawa ta Ukraine ta ce mutane tara sun mutu sannan 10 sun samu raunuka
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdullahi ce ke muku nane marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo can da ke taɓa dubban tutuwa da suka jibanci mu a madadin matasa da kafofin na yanar gizo madalla a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan matsalar yaɗa bidiyoyin sirrici a TikTok wanda aka yi wa lakabi da annobar TikTok mutum da ya kusan zama ruwan dare tsakanin wasu matasan arewacin Najeriya ma'abotan dandalin na TikTok kamar yadda masana ke cewa sai an tashi tsaye kar matsalar takar matasan wannan yanki baki daya TikTok dai na ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta da ake kallo a matsayin wajen nishaɗi ganin cewa akwai dandalin X da ake kallo a matsayin wajen tarewar masu ilimi Instagram kuma a matsayin inda masu yin bidiyoyin neman kuɗi suke sannan Facebook da ake kallo a matsayin dandalin kowa da kowa farko bari mu ji daga bakin fitattun masana masu amfani da dandalin sada zumunta wajen faɗakarwa da yaɗa manufofin ci gaba akan girman matsalar yaɗa sirrici a dandalin TikTok
sunana Jafar Abdulkadir Jega a gaskiya Halima irin wayannan bidiyo na batsa da yake fitowa a kafafen sada zumunta yanar gizo kamar su TikTok da YouTube da Facebook da sauransu abu ne marar daɗi abu ne wanda za mu ce kawai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanan nan wani bidiyo ya fito na wata tana bayyana sirrin ta ba a yi sati ba wata ma ta sake fito da nata ba a yi sati ba wata ma ta sake fitowa ga dai sanan ba kuma matan kadai ba har da mazan TikTok hanya ce ta kafan sada zumunta kamar kowanne amma kuma shi kusan in ce sakon ya fi zuwa da wurwuri shi yasa zaki ga mu musamman arewacin Najeriya saboda lalacewa da gurbacewar tarbiya ana yin amfani da shi wurin tura kalaman batsa fina-finai na batsa da sauransu amma kasashen da suka ci gaba su suna amfani da shi ne wurin kasuwanci da wurin sada zumunta wurin neman kuɗin sana'a da wurin sanin abubuwan ma da baka sani ba na harkar technology na zamani
jagorar kamfanin sadarwa na Raven Faiza Nasir ma ta yi bayani akan yadda wasu matasan arewacin Najeriya ke amfani da dandalin TikTok
hakikanin gaskiya abubuwan da ke faruwa a TikTok musamman yadda ƴaƴanmu ke amfani da shi a arewacin Najeriya idan ka duba kaman kudu suna amfani da shi ne gurin yada abubuwan su na gargajiya ko kuma wata sana'a da suke yi wani abu na nishadantarwa ne wanda ke fawowa daga gurin su amma namu kawai amfani da shi suke zagin juna suke bayyana tsarancin juna suke tona asirin juna kai in kana so ka ga lalacewar tarbiyya to ka je TikTok anan ne zaka ga komai at some point ko abin ya kai matsayin da wai ana hada group chat ne a zona ana magana akan tsaraicin wancan da wancan ana zagin halittun juna saboda tsaraicin da aka bayyana shi a tsakanin juna to ka ga ni abubuwan nan ko yayi yawa ya zama wani irin annoba ne da sai ka rasa ta yaya wannan abin yayi kauri haka har aka kasa gane ta yaya za a yi a shawo kan al'amarin abin abin shine anan tarbiyya ta lalace ayyan mu ba su san su yi wani abu din su taimake kansu ba kawai dai kowa yana zuwa ne dai kawai ya samu na baci kai a cikin wannan shafin zada zumuntan wasu mata da mazan suna amfani da shi wajen wasu abubuwa da suka shafi karuwanci da sauransu hatta neman juna na jinsi so gaskiya abin yayi muni arai da gaske ya kamata a ce a tashi tsaye
ko yaya girman matsalar yada tsiraici a TikTok masani akan mu'amala da kafafen sada zumunta malami a jami'ar sarki Fahad na kasar Saudiya Dr. Yakubu Sani wadin ya ce
gaskiya wannan matsalar tana neman ta zama ruwan dare musamman a al'ummar mu da ba a saba ganin irin waɗannan ba akasari matan arewacin Najeriya ko Hausa Fulani musulmai an san su da kunya da kuma kamewa to kasancewar samuwar wannan manhaja irin su TikTok din da sauran shafukan sada zumunta ya sa mata da yawa yanzu sun ajiye wannan kunya din suna sharing abubuwa wanda ba su kamata ba kuma su kansu al'umma dole su hadu sun ba da gudunmawa wajen yadda za a magance wannan matsala ta hanyar daina yadawa da kuma bibiya irin waɗannan shafukan da ake saka waɗannan da su kansu masu yin irin wannan abubuwa idan mutane ba sa bibiyar abin da suke yi ba za su dinga yi ba
masana dina ta nuna damuwa akan yanayin girman matsalar kamar yadda za ku ji ta bakin kwararriya mai amfani da dandalin sada zumunta wajen koyar da kasuwanci da cinikayya malama Aisha Bashir Tukur
gaskiya wannan annoba ta zama kuma gari a ganin dalilin da ya sa muke samun wannan bala'i na rashin ajiye sirri ya fara ne da rashin tarbiyya tarbiyyar mu a arewa ya lalace ba ma jin kunyan ido ba tsoron Allah ba ga iyayen ba ba ga yaran ba ba ga mu al'umman ba ba ga kuma wasu malaman ba tun da aka fara maganin biyan kuɗi ta hanyar social media wato monetization sai muka kara haukaci ba kowa yana da Allah yake dauko abin da ya gani a rayuwar wani ko wata ko a wayan wata ya tura ma kansa ya yaɗa ma duniya walau don a ci a wurin sa aka fara gani walau ko an samu traffic har a kai ga biyan kuɗaɗen da ake biya
to masu sauraro kar ku sha afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu koma ga batun bin tsare-tsaren yin amfani da dandalin sada zumunta shin wasu 'yan Najeriya na bin wannan tsari bari mu ji ta bakin Malam Jafar
mafi akasarin wa'inda suke amfani da shi a Najeriya ba su damu da abin da ake cewa community guidelines ba kawai suna yi ne don su samu followership wasu kuma suna yi ne don su zama celebrities haka shi yasa abin zaki ga kawai duk abin da aka samu kawai karazubi wasu wurin yin comedy drama sai su sauka layi wasu wurin tura sakonsu babu tarbiyya a ciki ba wai kafan bace take da matsala a'a wa'inda suke amfani da wannan kafan su ne suke da matsala tunda ita TikTok mutane da yawa na sani suna amfani ita suna samun kuɗi suna yin kasuwanci da sauransu
na'am ina mafita bari mu fara ji ta bakin Dr. Yakubu Sani wadai
daga gida ma ya kamata a fara maganin matsalar ko wace yarinya kika gani ai tana da iyaye tana da ƴan uwa da yayyu da kannai so sai ki tambaya idan ta yi kuma wani gidan kake komawa ta zauna to ina iyayen ta suke wani mataki suka dauka tun farko ma wani mataki suka dauka na ganin ba a zo wannan wurin ba yanzu da aka yi wannan mataki suka dauka to dole sai al'umma gaba ɗaya ta haɗu ta ba da gudunmawa sannan za a iya gyara wannan ita matsala din so idan mutum ya sa tsoron Allah duk sai kiga abubuwan an samu sauki kwarai da gaske Allah ya kyauta
kawai dai Allah dai ya kawo mana karshen waɗannan abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya iyaye suna da muhimmiyar rawa da za su taka na wurin tabbatar da cewa ƴaƴansu da suke waje makaranta gida suke amfani da yanar gizo ya zamanta cewa suna bibiya su ga me suke yi kuma babu ɗa ko ɗa wanda za ta bayyana tsirancinta wanda za a ce iyaye suna alfahari da shi ko ƴan uwa ko abokai ko kuma community ko ƙasa tana alfahari da irin waɗannan mutanen
sai kuma malama Aisha Bashir hanyar da za a yi kawai wannan shine gaskiya ya kamata mu zauna a neman mu kammala karatun nan to rashin kunyan da muke yi ba wayewa bane we are guided by principles na addini da al'ada ne suke idan muka koma muka dauko al'adan kunya na kwanciyar arewa sai sai kawo sauki idan muka koma muka yi aiki da ilimin addini saboda addini ma baki take idan muna yi ba za ma mu kai ga recording waɗannan videos din ba har mu ajiye waɗannan rashin sanin darajar kanmu da muke yi idan ba al'adan mu bane ba a mu ban ta warewa bane Allah ya sa mu dace
bari mu koma ga malama Fa'iza
iyaye ku ji tsoron Allah cewa Allah na nan yana kallon ku tarbiya da hannun ku Allah ne ya daura muku wannan nauyi cewa ayyan nan hannun ku suke kuma Allah sai ya tambaye ku sannan kuma su waɗannan matasa ƴan mata da maza da suka maida wannan abin abincin tuwon su su sani cewa abinda ba halal bane ba abu mai kyau bane kuma ya fitar da tsarancin ka ba wayewa bane sannan kuma duk abinda zaka yi na gurin samun kuɗi ta wannan abin ba zai yi albarka ba so kira na gare su shine su shiga taitayin su su nemi abinda ya kamata a ce su yi ta hanya mai kyau su bar wannan abubuwan da suke yi wanda bai kamata ba
yanzu waɗannan matakai ya kamata gwamnati ta dauka akan wannan matsalar
ko kai musulmi ne ko ba musulmi bane indai kana Najeriya an san mu da tarbiyya ya kamata gwamnati ta tashi ta kawo abin da ake cewa tsaro na wannan yanar gizo wanda za a ce sai an tantance kafin ka fara amfani da shi kaman kika je sun kasashen da suka ci gaba zaki ga a ce da kan shekara 25 zuwa kaza zaki amfani da wannan kafin ina ga idan aka yi haka za a dan samu sauki
ya kamata a ce gwamnati da wasu hukumomi wanda hakki ne akan su rika duba abubuwan nan dake faruwa su nemi yanda za a yi a sa mata wani irin takunkumi wanda zai hana mutanen nemin abubuwan nan da suke yi rashin hankali da cin mutuncin juna da suke a shafukan sada zumunta
a bayan nan dai matsalar yada bidiyoyin tsaranci na ƙara tsananta inda a cikin ƙasar makonni uku an yada bidiyoyin tsaranci wasu mata wanda ake zargin ɗan arewa ne ko musulmai kamar da tunibis ba ta kan ta cafke wasu su don ɗaukar matakan da suka dace a kan su to masu sauraro gaba ki ɗan kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ki mana fatan alkhairi ku kasance cikin ƙoshin lafiya bisalama
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata Idan mai sauraro bai manta ba a makon jiya likita yayi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikin ta a jikin dan Adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikin ta yadda ya kamata Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata likita gare ka
So renal causes come on the other hand chini abubuwan da za su iya causing kidney failure are more from renal reasons. Yawanci nephrotoxins sune number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan. Toxins kuma wato ainihin guba a takaice. Guban ne ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke ci ma a cikin abinci. To yakan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da kaudan ba dole iya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zan maganin gargajiya ba. Hatta namu maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutanen musamman ga wanda basu kwalance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka wa mutane yayin da su tamaka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da underlying infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance ya wasu ne shi musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycosides akwai ɗan uwan su shi gentamicin akwai amikacin akwai kanamicin akwai su neomycin da kuma streptomycin so duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycosides din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda so ba zan aminoglycoside ba akwai other group of medication so sisa in baka da lafiya in baki da lafiya hajiya yawan zuwa pharmacy sai magunguna a lafta mutum ya tasha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne ba haka bane akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam akwai nephrotoxic drugs haka akwai ototoxic drugs wanda zai kasance cewa mutum an fara masa allurar sai gaji ya bar ji sosai ko kuma koda ta fara samun matsala ko kuma hanta kona makamancin haka to kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis glomerulonephritis necrosis tare da sauran su wanda su ma suka iya ja wannan problem na kidney failure din.
To likita menene post renal causes din nan?
Jiwo post renal din nan muna da irin su thromboembolisms, shine yayin da aka samu jini wanda ya takura yazo yi kauri amma din ya kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za su sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin bane da amma saboda jini da mai normal ba ya kamar ruwa bane ya dan kauri sama da ruwa akwai dan wannan karfin da yake da shi din so amma kuma shi farkon yake yin guda-guda to guda-gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba da su suka makale suka iya cause irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under post renal shine kidney stones wannan kidney stones su kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin ma har kan je gallbladder wato shi tata kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis cholelithiasis among other ones haka so yayin da suka zo suka takura su suka fara irin wannan to su kan tattoshe hanyar fitin fitsari yanda ya cancanta wallahi mutum zai yi fitsarin amma dan kadan ko yi da zafi ko yi fitsarin akwai jini Allah sauki to duk wannan suna iya causing post renal causes na kidney failure sai muna da renal tumors shine wanda ya kasance cewa wato cancer kenan na cikin koda shi ma cancer na jikin koda yana interfering ko in ce yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan so in ba yi treated din cancer nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyar da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauran su to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure
to a takaice za a iya cewa duka waɗannan sune alamun ciwon koda
gaskiya ganin cewa wa'innan conditions suna da yawa da na lissafo akalla kusan 20 so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai ka ga wani yana da kidney failure ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kamar amai akwai shi ganshi aman kasala tare da sauran su amma ga wa'ensu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo dan kadan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wasu sun har sai an sa musu catheter yawanci ko abin da aka fi kenan kana zo asibiti za a sa maka catheter ba dan ka ga fitsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta yawan shi ya kai fitan da ya kamata a ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mu yi bane zai shalle din fiota guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tabbaya ina son ruwan yaje musamman lokacin sanyi da ga san ba su ba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi anuriya wanda mutum ma bai bisarin kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu bisarin ya riga ya rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'in sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wani su ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to aka iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yake zo wa mutane amma kuma babu wani takamammi alamun da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci sai an yi wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine aka yi cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury
to likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda
na farko ne yana da kyau kowane bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyar kodan shi tare da na hantan shi aka tabbatar maka hantan ka lafiyar ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyar ki kodin ki lafiyar shi kalau to ba abin da yake shin dadi to yana da kyau kowane bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman ya kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da nan fado a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na prerenal renal da the postrenal in mutum alal misali yana da matsala ne na low BP ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi dan ya dan kara masa karfin BP shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ayyana ana treatment din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti ai treated din shi yanda ya cancanta mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ai kadan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'ada da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi lusun jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta mutum yana da kidney stones ne to kada ya wasa a je a bashi maganin da zai taimaka yau aikin shi maganin shashen maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa'innan yau aikin ka aikin ki ka je ne pharmacy ka rubuta magunguna guda 1 2 3 4 5 7 ka je a baga ka tattalka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne to ka kiyayin haka ki kiyayin haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawwa irin wannan matsalan. Nevertheless, ba a taba treat acute kidney injury ba a gida ko kuma a zo a ce a pharmacy ko kuma a zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment din shafsha. Yawanci sai an ba mutum gado ya tsaya asibiti tsakanin kwana 7 zuwa kwana 10. Wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wa'annan levels na creatinine da urea da su potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin kasa BP shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu so aka je ai wankin jini na dialysis na ga ce wankin jini na dialysis wani injini ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zuko jinin mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah yayi ya kamata a ce yayi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba to wannan injin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wannan sinadarin da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau wa'ansu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai kodan ya dawo aiki musamman aka yi treating osle kyau wa'ansu sai ayi sau biyu wa'ansu aka yi sau uku akwai wanda suke zuwa sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala yana misali da kanshi in kuma ba ya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan dialysis din zai bai aiki ba to ba akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta yin aikin makoma mai aka yi wa'ansu akan cire sai a maida musu da ƴaƴansu ne ko kuma a maida musu na koda da yayi kama da jinin su da jiki yayi kama da lafiyar su wato aka dauko dono kenan da shi recipient din a gwagwada dai da sauran su har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cikin irin wa'annan surgeries din dai a Najeriya ba a sani na sai dai ban san ko ana yi a wurin su yanki ba wa'ansu kuma gabaki ɗaya ma akan cire gwadanin su a bar su da guda ɗaya sai da sun zo sun mike cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya miji ya kara mana lafiya gabaki ɗaya.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ya zuka evangelist a iglesia local vendel ran to za mu yi nasiha kan yara waɗanda Allah ya ba mu aikin mu ne na iyaye Allah ya ba mu domin mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa su cikin hanyar Allah mu kuma tsoron Allah da kuma sanin Allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da yasa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kuma mugunta babu ta to yau wahalar da wake akwai cikin duniya inda gaskiya ba mu fituwa rashin aikin mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ba mu cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma har taya su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya ba mu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana so al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shine abin da Allah yake nufi zuwa ga kowane dan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin da mu da yaran mu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.